muƙaddashin babban sufetin 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya tura ƙarin jami'an 'yan sanda 25,000 jihar Edo don tabbatar da doka da oda lokacin gudanar da zaben gwamnan jihar ranar Asabar 10 ga watan nan. Baya ga motocin sintiri 550, sufetin ya tura mataimakin sufeto da kwamishinonin 'yan sanda 3 jihar ta Edo. Kamfen tsakanin jam'iyyar APC mai mulki da babbar jam'iyyar Adawa PDP ya fi ɗaukar hankali, don PDP ta yi shagubin an zaɓi ɗan takarar APC Mr. Obeseki zai haɗa kai da Buhari wajen mayar da jihar ta Edo mai bin shari'ar musulunci. Nan take ofishin kamfen ɗin Obaseki ya fitar da sanarar kore wannan zargin da nuna ai ma mahaifin Obasekin shi ya jagoranci kafa majami'ar Katolika ta farko a birnin na Benin. Kwamitin rikon PDP ya tsaida Pastor Eze Eyamo a matsayin ɗan takara da kuma hukumar zaɓe zuwa yanzu ta amince da shi. Ɗan takarar ɓangaren madushari Mr. Ekunwen na jiran hukuncin kotu da yake ganin matuƙar PDP ta yi nasara, to ba mamaki amshe kujerar kamar yadda ya faru tsakanin tsohon gwamnan Rivers Celestin Omehia da Rotimi Amechi a shekara ta 2007. Ina Bala shi ne kakakin ɓangaren Sharif.
Ni ba alkali ba, amma bisa alamu duka haka yana campaign ne wa Matthew. Don kuwa doka ta ce kada INEC ta anshi wani ɗan takara daga hannun kowa sai hannun Ali Sharif, kuma ba anshi Isa Eyamo a hannun Ali Sharif ba. Saboda haka muna ganin shi dai yana kokarin campaign ma partin sa, yana kokarin ma ɗan uwansa Matthew. Amma a bisa alamu nan gaba dai na san dai ba shi zai yi gwamnan ba.
Hukumar zaɓe ta bakin mataimakin daraktanta na hulɗa da jama'a Nick Dazan ta ce ta shirya zab don zaɓen.
Dole sai an koma ana komai bisa ka'ida, ka'ida wanda kuma duk duniya suka sani na zaɓe. A je a yi zaɓe cikin lumana, a kada kuri'a cikin sirri, sa'annan daga bisani a sanar da wanda ya ci. Wanda kuma aka kada shi gatsa ne sai haƙuri nan gaba shi ma koma ya nemi goyon bayan masu kada kuɗi, haka ake yi.
Lashe jihar Edo na da muhimmanci ga dukkan jam'iyyun biyu, don yayin da PDP za ta so ƙarin jihohi don farfadowa sannu-sannu daga kayan da ta sha bara da ya gusar da ita daga madafun iko, APC za ta so kare kambunta da hakan zai nuna farin jinin ta nan ne ko koya dakushe. Ga shugaban kwamitin amintattun PDP Walid Jibran.
Domin mu ga an samu nasara, to idan muna so mu dinga koran mutane, ai ba za mu kafa kwamiti na yin sulhu ba. Aikin Dickson na yasa shi ne ya ga yanda zai haɗa kan jama'iyyarmu, ya haɗa kan mutanenmu, mu dawo waje ɗaya. Bayan zato abinda zai je ya yi ba shi ne ya dunga koran mutane, shi ma in ya yi haka za mu kwaɓe shi. Mu dai ya kawo mana hanyoyi wadda za a yi a ɗinke jama'iyyar nan ta zama yadda take, ta galabantan ma ya ƙaru, abinda muke nema kenan.
Da alamu dai maguɗin zaɓe ba shi da tasirin can baya a zaɓukan Najeriya, da haka shari'un bayan zaɓe kan nuna wannan ne kamata ya takara ko ko a'a wancan ne. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.